بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الحادي عشر درسي نقوم شائع هكذا درسي نقوم نظام الشيخ. الدرس العاشر درسي نقوم الدعوة سرا كرم متاني أقوي إن كتا أنه الوحي سي وحي ينكي مشي بعد ذلك بايوان ننغن جبريل دي حتى مدة سوال لوكج حتى اشتد شوقه حب جنش يسننتا ثم نزل عليه قوله تعالى سيكم هو الله مدوكتي تسبكو أغريشي يا أيها المدثر يا كي واندكال اللبع قم فأنذر تاشكي وأزي وربك فكبر كجرم مؤبنججنك وثيابك فطهر كتارك كيته ورك والرجز فهجر كقورة ما قمكي ولا تمنن تستكثر كدك دنگ بيوادا ايوي تامك ولربك فاصبر كيها قريد الأمر مؤبنججنك. فبدأ صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يفارى بالدعوة دكرا متاني سرا أقوي خوفا من مفاجأة الناس سبود صوروكا متاني سفاء وعامش كسو هرومش بأمر اند سبب وانا الأمر لم يعرفوه وانا بسسن شبا ولم يسمعوا به كوم استقجين شبا فدعا أهل بيته سي كرا انجدنشي ومن يثق من أصدقائه da wanda ya yarda da shi daga cikin abokannin shi fa kana awwal man amana bihi min ar-rijal farkon wanda ya imani da shi daga cikin mazaje Abubakar shine Abubakar Siddiq wa min al-mawali daga cikin bararru Zaid ibn Harisata shine Zaid dan Harisa wa min al-mamaliki daga cikin bayi Bilal ibn Rawah shine Bilal wa min as-sibyan daga cikin yara farkon wanda ya fi imani da shi Ali ibn Abi Talib shine Ali dan Abi Talib wa min an-nisa'i daga cikin mata Khadijatu ita ce Khadijatu matar shi wada'a Abubakarin Abubakar shi ma yayi kira man yathiqu bihi min Quraysh wanda ya yarda da shi daga cikin Qurayshawa duk wanda ya san Abubakar ya san ya yarda shi sai ya kira shi zuwa ga Allah fa ajabahu jam'un kathir sai jama'a mai yawa suka bada amsa suka yi rasuka mu shiga musulunci daga cikin su cikin da'awar ta Abubakar daga cikin su minhum daga cikin su Uthman bin Affan akwai Uthman dan Affan wa Zubair bin Awam daga da Zubair dan Awam wa Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman dan Auf wa Sa'ad bin Abi Waqas da Sa'ad bin Abi Waqas wannan shine kashin bakin darasin mu komo sharhi ad-da'watu sirran kiran mutane a boye can a darasi na tara mun ga yanda annabi ya sabko da gaugawa zuciyar shi tana bugawa saboda ganin mala'ika da yayi yazo kamar yana masasara yace ma matar shi ta lullube shi ya kwanta ya rihi aka lullube shi ya ruha saboda tsoro zuciyar shi ta ji tsoro da ya ga wannan mala'ika a can to bancin wannan sai Jibrilin bai sake dawowa ba aka jima in kata anhul wahayi sai wahayin ya yanke Jibril bai zo ba ana nan dai ana zauna haka nan hatta shtad da shauquhu ba'da zalika bayan wannan muddatan lokaci aka samu lokaci shiru hatta shtad da shauquhu hai bai gan shi kuma ya tsananta kuma zuce shi so take wai ina wannan ya aka har yanzu bai zo ba bai dawo ba ka san mutum aka dantsana mai abu in ya ji kuma abin ko ya ji daɗi ne ko ya hurgita in aka jima ba a yi ba abin yake ga iya tunanin wani yaya aka yi haka nan har da begen shi ya tsananta kuma yanzu so yake Jibril ma ya zo so yake annabi Jibril annabi so yake Jibril ma ya dawo sai da begen shi ya tsananta to sai Jibril ya sake dawowa summa nazala alaihi qauluhu ta'ala sai fada Allah madaukaki ta sabko a gare shi Jibril ya dawo ya kawo mishi kuma wannan ayoyin da yazo sai ya ce mishi ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ka lulluɓa ran nan da ka ji tsoro ai tserewa yazo ya ji tsaye lulluɓa ko sai aka san komai ake bashi bayani kai da ka ji tsoro ran nan ka zo ka tsaye ka lulluɓa har kai masasara ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ka ruha Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hikima yana daga cikin daraja da Allah subhanahu wataala ya ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce ya Muhammadu ba a taba kama sunan shi ba farat sai dai a ce ya ayyuhal mudaththir, ya kai wanda ka lullube, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabin, ko a ce wa annahu lamma qama mi abdullahi, bawan Allah. Haka dai Allah yake ta fadi. To aka ce qum fa anzir, tashi maza ka shiga wa'azi, al'amarin ba na barci bane. Shikenan Allah ya aika ka, qum fa anzir, tashi kai wa'azi, ka isar da sakon Allah subhanahu wataala. Daga ka sani ka sanar da wanda bai sani ba, tashi kai wa'azi, ka gaya ma mutane duk wanda ya bi Allah zai shiga aljanna, wanda ya ki bin Allah ya shirka da Allah zai shiga wuta. Wa rabbaka fakabbir, ka girmama ubangijinka. Yanzu ai an gaya mai waye ubangiji nan shi wancan ko al akbar wancan, ikra wa rabbukal akram, babban ka girmama shi. Kuma wannan aya ku duba ta, rabbuka fakabbir, rabbuka fakabbir, gaba da baya in ka karanta ta haka take zawa, rabbuka fakabbir, yana daga cikin mu'jiza ta Qur'ani. Ka rubuta ta rabbuka fakabbir, kuma ka karanto ta a baya baya ka gani, sai ka ga rabbuka fakabbir, gaba da baya haka take badawa, mu'jiza ce ta Qur'ani. Ka rubuta ta a sabura, ka karanta a haka, ka karanta a haka, duka rabbuka fakabbir, ka girmama ubangijinka, mu'jiza ce ta Qur'ani. Sai yace mi kuma, wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ka tsarkake tuhuwarka, kaka dinga zama da dauda da najisa. A'a, Allah yana so ka tsarkake tuhuwarka, kuma ka tsarkake imaninka. A wata ruwaya, war rijza fahjur, ka kaurace ma gumakai, babu kai babu bauta gumakai. Wala tamnun tastakasir, kada ka dinga baiwa dan a kara ma, kullun kai ka bada abu kana tsamai, ka ba mutum goma in ka tashi ya baka 20, in ka ba didde irin wannan wanda kyauta da menene ka bada dan a baka. A'a, in ka bada kawai ka bada ne dan Allah. Wali rabbika fasbir, duk a cikin al'amarin ubangijinka kai hakuri. Kenan duk wanda zai kira akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wali rabbika fasbir, kai hakuri a cikin al'amarin ubangijinka, dan sai ka samu tsanani, sai ka samu musiba, sai ka yi hakuri akan daukaka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan shi ga mana yace rikin sunna ta a ƙarshen zamani kamar damkar garwashi ne a hannunka, kamar ka riki garwashi ne. Amma annabi yace isbiru, ku yi hakuri, hatta alqakum alal khawt, har sai mun gamu da ku a bakin tabki, randevu ke mu da annabi a bakin khawt. Al-Kautsar, inda zai dinga daukowa da hannun shi madaukaki ruwa, iya ba mu muna sha ruwan da in ka sha shi bakka ishi ruwa hal abadan abada. Shikenan isbiru yace hatta alqakum alal khawt, ku yi hakuri, nan ne randevu ke mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kai mu. Yace wali rabbika fasbir. To kenan yanzu kun ga dama aka ce hai da begen shi tsananta iya tsaman Jibrilin ko, kuma yanzu an ka mai dokoki, ai yanzu kuma al'amarin ba na barci bane, tashi za a yi kawai wa'azi, tashi za a isar da risala ta Allah. Fa bada sallallahu alaihi wasallama bi da'wati sirra, sai annabi ya fara kiran mutane a koye, ya je ya gaya ma mutum a gidan shi da dare, ya kwankwasa ya gaya mai, Allah ya aiko shi, bautar gumki ba ta da kyau, haramun ne ka ce la ilaha illallah, za ka samu rabu, babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah. A zub da guru, a zub da canhe-canhe da shirka, duk Allah baya so, wanda ya kuskure ya mutu yana yi, wuta ya yi, la haula wala quwwata illa billah. Da a ɓoye da fari ya fara, haufa min mafaji'atin nas, saboda tsoron haɗawa mutane kar su haro mai, tun abun bai nan ba. Bi amrin, saboda wani al'amari, lam ya'rifuhu, wanda ba su san shi ba, walam yasma'u bihi, ba su taɓa ji ba. Mustaba shi ba an ce la ilaha illallah, babu ba cancanci amma ibada da gaskiya sai Allah. Ai daga baya sun mushi raddi ko, ta su kai aj'alul alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, ya zai yace duka wannan allolin yace Allah ɗaya ne, ya suka ce wannan abun mamaki ne. To in Allah iya Makka, wa zai tsare ƴan Madina? In yana Madina, wa zai tsare ƴan Jidda? Wasu a haukansu a jahilcinsu, shi dami zai ce wai Allah ɗaya ne? A allolin da yawa ne su a gurinsu, an gane ko? Fada'a ahla baitihi, horkon wanda yayi kira su bautata ma Allah ɗan gidan shi. Fada'a ahla baitihi, Allah ya ce mai wa anzir ashirataka alaqrabin, ka galgadi danginka makusanta. Yayi kiran ɗan gidansa gaba ɗaya cewa ni Allah ya aiko ni, kuma idan ba ku bi Allah za ku shiga cikin hallaka yawmal qiyama. Yayi kiran ɗan gidansu, wa man yasiqu bihi, da wanda abukan shi wanda ya yarda da su. Yayi kiransu min asdiqaihi, daga cikin abukan shi. A cikin abokai ma ai akwai wanda kai yarda shi, amana kuke tsakaninku. Yayi kiransu ya gaya musu, Abubakar ba yau ba jiya ba ya san abokin shi Muhammadu ba mutunan banza bane, duk abin da ya ga mai ya yarda haka ne siddiq kenan mai gaskatawa to a gaba daya an samu khilafi na malamai waye fara ba da gaskiya da shi wasu malamai suka ce Khadija matar shi ta fara ba da tai fara imani da annabi wasu suka ce a Abubakar ne abokin shi ya fara to malaman sirra sai suka taci sai suka ce to araba a ce a cikin maza a cikin mata a cikin yara a cikin bayi duka a samu wanda ya ba da gaskiya da shi shikenan an rufe wannan rikici to fa kana awwal man amana bihi min ar-rijal Abubakar wanda ya fara ba da gaskiya da shi daga cikin mazaje shine Abubakar Siddiq Abdullahi ibn Abi Quhafa sunan shi Abubakar Siddiq wa kuma wa min al-mawali daga cikin bararru menene bara bawa wanda aka diyauta shi shine Zaid ibn Harisata Zaid dan Harisata shi fara imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-mamaliki daga cikin bayi kuma ha wanda bayi ne har yanzu suna bauta a lokacin Bilal shine Bilal ibn Rawaha dan shi Bilal ai kun san sai daga baya Abubakar ya sayi shi ya diyauta shi amma a lokacin yayi imani kuma iya bawa shi iya tsa cikin bautai shi wa min as-sibyan daga cikin yara kuma Ali ibn Abi Talib Ali dan Abi Talib wa min an-nisa daga cikin mata Khadija binti Khuwailid Hadija binti Khuwailid tace mata Annabi sallallahu alaihi wasallam to su da suka yi imani zama suka yi a su kan sai suka tashi da'awa suka tashi kiran mutane Abubakar ya tashi yake wa'azi wada'a Abubakar man yasiq bihi min Quraysh Abubakar sai ya duba wanne ne ya rada shi daga cikin abukan shi shima ya shiga musu da'awa iya kiran su zuwa ga Allah fa ajabahu jam'un kathir jama'a masu yawa suka ba Abubakar suka yi imani da Muhammadu ta hanyar Annabi ta hanyar Abubakar zaka ga daga cikin mubashirin bil janna wanda aka ba albishir da aljanna tun suna duniya kusan shidda Abubakar ya musu da'awa suka shiga musulunci daga da'awal Abubakar ce kaga minhum Usman ibn Affan a hannun Abubakar ya musulunta Usman ibn Affan salisu khulafa ar-rashidin ko na uku kuma wa Zubair ibn Awwam Zubair shima a hannun Abubakar ya musulunta wa Abdurrahman ibn Auf shima a hannun Abubakar ya musulunta wa Sa'ad ibn Abi Waqas dukka da'awa ce ta Abubakar shi ya musuluntar da su wannan shine darasi na 9 na 10 wallahu ta'ala a'lam.